Jam'iyyar ADP wato Action Democratic Party a Nigeria ta nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin APC ke tafiyar da sha'anin mulkin kasar a karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Jam'iyyar ta ADP wadda ta gudanar da wani taro a Mina ta jihar Niger game da murnar cika shekara daya da kafa jam'iyyar. Ta ce ta damu matuka da yadda gwamnatin APC ta kasa shawo kan matsalar kisan jama'a a jihar Zamfara da kuma birnin Gwari ta jihar Kaduna. Dr. Haruna Usman Dangajere shine mataimakin sakatare na jam'iyyar a Nigeria.
Abin da ke faruwa a Zamfara da birnin Gwari abin yana ba mu mamaki. An fara shi tun ana kashe mutum ɗaya mutum biyu, yau mun waye gari a ce mutum 100 ake kashewa. Har yanzu a ce gwamnatin Buhari ba ta yi wani abin nan ba, akwai matsala kuma ya kamata su gyara kafin lokaci yayi. A fannin cin hanci da rashawa, to mu ne dai yanda na dauke sa Buhari yana fada da wanda ake kira corrupt people, amma ba yana fada kan corruption ba ko kuma cin hanci ba. Yanzu muna maganar shekara uku, in ka duba ma me aka yi in ma ana yaki da rashawa din, kuma in ka duba Najeriya yadda take yaki da cin hanci da rashawa, ya kamata a fara shi tun daga gidajen mu ne. Ya kamata su koma drawing table su yi gyare-gyare.
To shugaban jam'iyyar ta ADP a nan jihar Niger Tanimu Sarki Kwamba ya ce suna cikin wani yanayi na farin ciki akan cika shekara daya da kafa wannan jam'iyya tasu.
Gaskiya yau muna farin ciki sosai domin yanayin inda wannan jam'iyya ta kai ga yau.
Kuna da kwarin gwiwa na samun nasara kuma shekara mai zuwa zabe za a yi.
Ai mu kai ma da ganin wannan guri zaka yadda da cewa a shirye muke domin zabe mai zuwa.
Cikin jawabin ka taɓa batun gwamnatin jihar Niger ku nuna rashin gamsuwa da wasu abubuwa da suke gudana.
Ai wannan gwamnatin ga kuɗi na ta shigowa, amma kuma muna expecting cewa za ga aiki ne sosai hurjanjan domin yanayin yawan kuɗi da ke shigowa, amma sai kuma ina babu ayyukan.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk wata matsala da suke fuskanta a yanzu sun gaje ta ne daga gwamnatin baya.
Wahalar da muke a yau, wahalar je muke. Wasu abubuwan da muke yau inda tun shekara 16 an yi, yanzu da an gyara makarantu shekara 16, me kai ne gyara makaranta yanzu? Ba sai wani abu daban ba? Da an gyara ruwa shekara 18 da suka wuce, me kai ne kashe kuɗi wajen biliyan 3 yanzu sayan injina na ruwa? Biliyan 3 dana muna kashe ko ba ƙari ba. Haka kuma asibiti. Amma mun zo mun ja layi, duk ayyukan da aka fara tun zamanin kure zuwa zamanin Babangida Aliyu muna yi. Hanyoyin da aka ce Babangida ya fara mun ƙarasa su. Aikin ruwa da kure ya fara, Allah ya ji ƙanshi, wanda yake gwamnatin PDP ta taɓa hannun shi, suka yi banza da aikin mun ƙarasa ta.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.